بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر هدو قوتن جمال الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1437 daidai da 13 ga watan February shekarar miladiya ta 2016. Wannan shine kaset na 54 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafa al imam al muhaddith al mufassir al faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikhul Islam al-Thani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara. Littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Littafi ne komai da ruwanka dangane da dukkanin al'amuran da ke da alaka da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a cikin rayuwarsa da al'adunsa da zamantakewarsa da yadda yake ibadoji da yadda yake hulɗa da mutane. Babu shakka wannan malami ya kai matuƙa wajen tattara bayanai game da ainihin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malamai suna mashi jinjina musamman saboda kula da cewa ya rubuta littafin ne alhalin yana nesa da kayan aikin sa lokacin da yake ainihin aikin haji a ƙasar Makka. Allah ya saka mashi da alkhairi. Yana gaya mana bayanai dangane da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da sallolin shi na dare. Mun ji ainihin sura ta 1 har zuwa ta 4 game da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin raka'o'in shi a sallar dare. A yau sai malam yace annaul khamis 9 raka'atin. Nau'i na 9 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a 9 yasrudu minhunna 8 yakan kwararo guda 8 la yajlisu fi shay'in minhunna baya zama a daya daga cikin su illa fi thamina sai a raka'a ta 8 yajlisu yakan zauna a raka'a ta 8 din nan yadhkurullaha ta'ala ya ambaci Allah madaukakin sarki wa yahmaduhu ya gode wa Allah wa yad'uhu ma'ana ya zaman tahiyya kenan thumma yanhadu sannan sai ya miƙe wala yusallimu ba tare da ya sallame ba thumma yusalli tasi'a sannan yayi raka'a ta 9 thumma yaq'udu sannan ya zauna wa yatashahhadu yayi tahiyya wa yusallimu sannan ya sallame thumma yusalli raka'ataini jalisan ba'da ma yusallimu sannan ya sallaci raka'o'i 2 a zaune bayan ya sallame. Wannan yana daga cikin nau'o'in sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi cikin dare. Raka'a 8 da zaman tahiyya 1 ba zai zauna tahiyya ba sai a ƙarshen ta. Bayan yayi tahiyyar kuma ba zai sallame ba sai ya miƙe raka'a 1 ya sake zama ya sake yin tahiyya ya sallame sannan sai ya gyara zaman shi ya koma irin zaman dan kuntukuru sai kuma ya sallaci raka'a 2 a zaune. Ina fata mun gane wannan jama'a. النوع السادس نوعي نشدا يصلي 7 كتس المذكورة يكن صلى تركع بقي إرن يد أك أم بتترن معنى يصلى بازي زونا بس ركع تشدا ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا دين يزونا كما سيداو باين يغم يساكي ركع بيو أينهم أزوني. النوع السابع أنه كان يصلي مثنى sannan kuma ya kasance yana yin sallar raka'a 2 thumma yutiru bi 3 sannan sai ya wutiri da raka'a 3 la yafsilu bainahunna baya raba tsakankanin waɗannan 2 da wutirin. Fa hadha rawahu al-imam Ahmad rahimahullahu an Aisha annahu kana yutiru bi 3 la fasla fihinna. Wannan al-imam Ahmad ya ruwaito cewa daga Aisha Allah ya kara mata yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wutiri da ainihin raka'a 3 baya raba tsakankanin raka'o'in ma'ana baya zaman tahiyya a tsakiya ballantana ya sallame warawan nasa'i anha shi kuma nasa'i ya ruwaito daga aisha ila yau cewa kana la yusallimu fi rak'atayil witri ya kasance baya yin sallama in ya gama raka'a biyu na witri kafin ya kawo cikon daya wa hadhihi sifatu fiha nadharu wannan siffar cewa yana yin witri da raka'a uku kuma yayi tahiyya ba zai sallame ba yace akwai tababa game da wannan yanayi faqad rawa abu hatim ibn hibbana fi sahihihi an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallama al-imamu ibn hibbana ya ruwaito a cikin as-sahih din sa daga ainihin sahabi abu huraira yace manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne yace la tutiru bi thalathin kar ku dinga yin witri da raka'a uku aw tiru bi khamsin aw sab'in wala tushabbihu bi salati al-maghrib ku dinga witri da raka'a biyar ko bakwai kar ku dinga yin uku yadda zai zama yayi kama da sallar maghriba qala ad-darqutni darqutni yace riwatuhu kulluhum thiqat mazajin wannan riwaya gabaki dayan su amintattu ne al-imamu ibnu hibbana din ya fitar shi da darqutni da tahawi da hakim ina fata muna bai jama'a qala minha yace daga ciki akwai sa'altu aba abdullahi ila ayi shay'in tadhhabu fil witri yace na tambayi abu abdullahi al-hakim kenan abin nan al-imamu ahmad kenan cewa wani abu kake dauka game da witri tusallimu fi rak'ataini zakai sallama a raka'a biyu qala na'am yace kware kuwa qultu sai nace li ayi shay'in saboda mene qala li anna al-ahadith fihi aqwa wa akthar an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi rak'ataini saboda hadisi sun zo game da haka sun yi bayanai sun ƙara fadin bayanai game da raka'a biyu suna da ƙarfi az-zuhri an urwa an aisha an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallama fi rak'ataini yazo daga urwatu daga aisha cewa manzon Allah yayi sallama a raka'a biyu wa qala harbun shi ku harbu sai yace su ila ahmadu anil witri qala an tambayi imamu ahmad game da witri sai yace yusallimu fi rak'ataini mutun yayi sallama bayan raka'a biyu wa illam yusallim idan ko bai sallame ba rajautu Allah ya gurra ina fatan kada haka ya cutar da shi illa anna taslima asbatu anin nabi sallallahu alaihi wasallama yace amma dai ina ganin sallamewar yafi inganci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala abu talib sa'altu aba abdullahi ila ayi hadithin tadhhabu fil witri na tambayi abu abdullahi al-imamu ahmad kenan nace Allah shi gaba ta malam menene fatawarka game da witri qala azhabu ilaiha kulliha ina tafiya akan dukkanin hadisan ne man salla khamsan wanda ya raka'a biyar wala yajlisu illa fi akhirihinna bai zauna ba sai a ƙarshe wa man salla sab'an la yajlisu illa fi akhirihinna da wanda ya raka'a bakwai shi ma ba zai zauna ba sai a ƙarshe wa qadru ya fi hadisi zurarata an aisha yutiru bi tis'in yajlisu fi thamina al-imam muslim ya fitar da hadisin zurara daga aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana witri da raka'a tara baya zama sai a ta ƙarshe qala sai yace walakinna akthar al-hadisi wa aqwahu raka'a to amma mafi karfin hadisi wanda yafi shahara shine ana yin raka'a daya fa ana azhabu ilaiha kuma ina aiki da wannan hadisin qultu ni mai tambaya abu talibin sai nace da imam ahmad ibn mas'udin yaqulu thalathah Nazi Ibn Mas'udin an ce shi kuma yana cewa ayi raka'a uku. Qala sai Imam Ahmad yake cewa na'am gaskiya ne ya halasta. Wa qada'a ala sa'adir raka'a kuma yayi Mas'ud dan Abi Waqqas ainihin inkarin cewa yana yin raka'a guda fa qala hu sa'adun aidan shay'an yuraddu alayhi. Shi ma Sa'ad sai fada mishi amsar cewa ga martanin maganar shi. Abinda yake so jama'a ya ce mana shine asali hadisai ne suka zo a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ayi witri da raka'a uku sai kuma aka samu yana witri da raka'a uku to a wancan hadisin da yake kar ayi witri da raka'a uku ya faɗa illa shine kar ayi shi yayi kama da sallar magariba yayi ne kama da sallar magariba raka'a biyu tahiyya raka'a daya tahiyya sannan sallama da haka sai malamai suka yi maganganu cewa idan mutun yayi raka'a uku to ya guje ma dayan abu biyu ya guje ma yin zaman tahiyya a raka'a ta biyu in yayi wannan to shi yafi dacewa in yazo yayi raka'a ta biyu to kawai sai ya miƙe ya jona ta uku kaga ba su kama da magariba ba idan kuma har ya manta ya zauna tahiyya to ya sallame in ya sallame sai ya sake raka'a daya daban sai zama wannan sallama ita ma ta zama abin da ya hana sallar tai kama da magariba ina fata mun gane wannan shine bayanin da yake ta koro mana game da ainihin fatoyin da aka yi wa Imamu Ahmad akai zamu ji ƙarin bayanai insha Allah daga Malam Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi sai malam yake cewa annaw'u thaminu ma rawahu an-nasa'i an huzaifata annahu sallama an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ramadana huzaifatu dan yaman aka ruwaito daga gare shi al-imamu an-nasa'i ya fitar cewa huzaifa yace mun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a cikin watan ramadana faraka'a fa qala fi ruku'ihi yayi ruku'u sai ya fada a cikin ruku'un sai yace subhana rabbiyal azim mithla ma kana qa'iman thumma jalasa yaqulu sannan sai ya zauna yana cewa rabbighfirli rabbighfirli mithla ma kana qa'iman tsawon zaman da tsawon ruku'in kaman tsawon tsayuwarsa thumma sajada fa qala subhana rabbiyal a'la mithla ma kana qa'iman kaman tsayin tsayuwar da yayi fa ma salla illa arba'a raka'ati bai mana salla ba illa raka'a hudu hatta jaa bilalun yad'uhu ila al-ghadati har bilal yazo yana kiran shi izuwa ga ainihin wato gadat anan gadat anan shine wato abincin sahur dan cikin ramadana ne wa autara awwalal layl sai ya wutri a farkon dare ma'ana yayi wutri aka kira shi yazo ya ci abinci yana yin wutri wata rana farkon dare wa wasatahu wata rana tsakiyar dare wa akhirahu wata ran kuma yana yi karshen dare wanda shine yafi yawa wa qama laylatan tamma bi ayatin yatluha wa yuraddiduha wata rana ya taba yin sallar dare gabaki dayanta da aya guda daya yana karanta ta yana maimaita ta hatta sabah har gari ya waye wa hiya shine fadan Allah da yake cewa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim tazkiya suratul maida yana ta maimaita aya a raka'a daya sai ya maimaita aya da yawa da yawa sannan sai ya ruku in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya allah in kai ma bayi azaba to dama bayinka ne ba wanda ya isa ce dan mene kuma sun yi laifi in kuma ka gafarta musu ya allah dama kai mabuwayi ne mai hikima to jama'a waɗannan sune nau'o'in da ainihin wato ya kawo dangane da watin salloli na dare da ake yi bari mu karasa zuwa wannan gabar sai mu ji ƙarin bayani daga al-imamu wato malam Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya gafarta mishi wa kanat salatuhu bil layli thalathata anwa'i sallar dare kala uku ce ahaduha ɗaya daga cikin nau'o'i uku wa huwa aktharuha ita ce wadda tafi yawa salatuhu qa'iman mafi yawan sallan a tsaye yake wasani nau'i na biyu annahu kana yusalli qa'idan yakan yi sallar a zaune wa yarka'u qa'idan yakan yi ruku'un yana daga zaune zai yi ruku'u wasalis nau'i na uku annahu kana yaqra'u qa'idan yakan yi karatun sallar a zaune fa idza baqiya yasirun min qira'atihi idan ya zama saura ɗan ayoyi kaɗan ya gama karatun qama sai ya miƙe faraka'a qa'iman sai ruku'u a tsaye wal anwa'u thalatha sahhat anhu waɗannan nau'o'i guda uku duka sun inganta sallah a tsaye gaba daya sallah a zaune sallah rabi a zaune in an kusa ruku'u a miƙe a ci gaba da yi a tsaye wa amma sifatu julusihi fi mahallil qiyam irin zaman da yake yi kuwa a wajen tsayuwan fa fi sunanin nasa'i an abdullahi ibn shaqiq an aisha qalat ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli mutarabbi'an naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana salla mutarabbi'an shine yana zaman dan kuntukuru ma'ana ya zauna kenan kamar haka jama'a haka shine zaman dan kuntukuru har ne kenan da Hausa sai ya zo na haka to amma in mutum bai iya wannan ba ko duk wanda ya tsoka zaka yi haka dai shi aka ruwaito yana shine mutarabbi'a ya zauna akan abubuwa gaban duwawun shi guda biyu da kuma gaban kafafun shi shine tarabbi da aga daya biyu uku hudu na'am ah sallar da rake magana wanda ba zai iya sallar farilla tsaye ba zai yi zaman da ya sama kai domin shi ya sani abin da ke kan shi tsayuwa ne wannan ko yanayi ne ba dan ba zai iya tsayuwa ba dan wani yanayi ne kawai wanda ba zai iya sallar farilla tsaye ba duk abin da ya sama kana zama shi zai yi tunda rukuni ya fada akan shi to sai abin da zai iya amma wannan a sallar dare shine mutum zai yi tayi wanda ba zai iya sallah tsaye ba kuma kafar shi wata iya zama haka ba wataƙila saboda ya ji rauni ne ko wani abu makamanci haka yasa bai iya sallah tsaye wataƙila raunin ba zai bashi dama ya zama da kafafun shi haka ba amma dai sallar dare ko tarawi in ana yi a zaune to haka ake shi din ma idan mutum ba zai iya ba babu laifi yayi zaman da ya sawwaka ina fata mun gane wannan wannan shine zaman da ake cewa at-tarabbu na'am
eh wannan
kamar wanda bai da lafiya kwarai kuwa ba zai iya tsayuwa ba amma zai iya irin wannan zaman babu shakka zai fifita shi saboda shi yana da asari akan wannan manzo Allah ya yi shi sallallahu alaihi wasallama na'am sai ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli mutarabbi'an qala an-nasa'i la a'lamu ahadan rawa hadha al-haditha ghayra abi dauda yace ban san wani wanda ya fitar da wannan hadisi ba in banda abu dauda ya anil hafariyu ya anil hafariya wa abu dauda thiqatu amuntacce ne wala ahasibu illa anna hadha al-haditha khata'u yace ina ganin kuma kuma akwai kuskure a cikin hadisin wallahu a'lam sai dai hadisin ya inganta malamai sun tabbatar da ingancin shi a wurare da dama daga ciki kamar malam albani muhammad nasiruddin a cikin littafin shi dinnan mai suna fiqhu qiyam ramadana da littafin salatu tarawih da littafin ainihin sifatus sala duka yayi magana akan ingancin wannan hadisi to kamar yadda muka faɗa nan jama'a daga wannan dan karamin littafi mai suna fiqhu qiyam ramadan na malam muhammad nasiruddin albani Allah ya gafarta mishi wanda asalin littafin fawaid ne ya fitar daga littafin shi mai suna wato salatu tarawih shine ya rereye shi yayi mai da shi fiqhu qiyam ramadana wa fadlihi wa kayfiyatihi wa ada'ihi wa kayfiyati ada'ihi wa mashru'iyyati al-jama'ati fihi wa ma'ahu bahthun qayyimun 'an al-i'tikaf fiqhun dake cikin sallar ashan da falalar sallar ashan da kuma ya ake yin sallar ashan da shar'ancin ayi jami'i da kuma wani bahsi mai muhimmanci game da i'tikafi to a cikin wannan littafi jama'a gashi daga shafi na ainihin wato daga shafi na 27 gashi inda yace al-kayfiyatu allati tusalla biha salatul layl irin samfurin yanayin yadda ake sallar dare daga ciki akwai kafin yayi magana yace kuntu fassaltu al-qawla fi dhalika fi salati at-tarawih na riga nayi bayani dalla dalla game da wannan al-littafin salatul tarawih daga shafi na 101 zuwa 115 fa ara an ulakhisa dhalika huna taysiran alal qari'i wa tadhkiran dan haka zan takaita bayani anan ga mai karatu dan in tuna mishi dan kuma ya zama ya samu fa'ida al kayfiyatul ula yanayi na farko 13 raka'a raka'a 13 yaftatihuha bi raka'ataini khafifataini za a fara da raka'a biyu yan kanana takaitattu wa huma alal arjai sunnatul isha'il ba'diyya bisa magana mafi rinjaye raka'o'in nan guda biyu to sunna ce ta bayan isha aw raka'atani ko kuma wasu raka'o'i ne guda biyu makhsusatani na musamman yaftatihu bihima as-salah yuftatahu bihima salatul layli kama taqaddama wanda ake yin su musamman kawai dan bude sallah thumma yusalli raka'ataini tawilataini jiddan bayan waɗannan takaitattu sai ya salla raka'o'i biyu masu tsawo kwarai thumma yusalli raka'ataini dunahuma ya ƙara yin biyu wanda ba su kai tsawon waɗancan ba thumma yusalli raka'ataini dunallataini qablahuma sannan ya ƙara yin biyu wanda ba su kai na gabanin su ba yayi shida kenan banda waɗancan ko thumma yusalli raka'ataini dunahuma ya ƙara yin wasu ƙasa da waɗannan thumma yusalli raka'ataini dunahuma kaji goma kenan thumma yutri bi raka'a in ka hada da waɗancan na farkon sai ya baka sha uku wannan sura ta farko kenan sai ce as-saniya ma'ana kayfiya ta biyu yusalli 13 raka'a yana yin sallar raka'a 13 minha thamaniyatun da gaske akwai guda 8 yusallimu baina kulli raka'ataini ko wadanne a cikin 8 din nan duk biyu in yayi sai ya sallama biyu sallama biyu sallama ya sallama hudu kenan thumma yutiru bi 5 sannan ya wutri da kwaya 5 la yajlisu baya zama wala yusallimu illa fil khamisa bai zama bai sallama sai a ta 5 siffa ta 2 kenan ta 3 sai yace as-salisa 11 raka'a raka'a 11 yusallimu baina kulli raka'ataini ko wadannan raka'a guda 2 yana musu sallama wa yutiru bi wahida yayi wutri da 1 wannan itace gama garin da kowa ya iya raka'a 2 sau 5 sallama a bayan kowace raka'a 2 sannan wutri raka'a 1 ar-rabi'a sura ta 6 ta 4 amin 11 raka'a ita ma raka'a 11 yusalli minha arba'an bi taslimatin wahida raka'a 11 zai yi hudu da sallama 1 thumma arba'an kadhalika ya sake yin hudu da sallama 1 8 kenan thumma 3 sannan sai ya wutri da 3 wa hal kana yajlisu baina kulli raka'atayn min al-arba'i wa thalath to a raka'a hudun nan na farko shin idan yayi biyu yana zaman tahiyya kamar yadda kake yin azhar misali ko la'asar ai zaman tahiyya sannan a miƙe a ci gaba bu sallama koko baya yi yace lam najid jawaban shafiyal li zalika Musa Albani ba mu samu jawabi cikakke game da wannan ba lakinnal julusa fi salasi la yushra'u amma dai a cikin ukun karshe zama bayan an yi guda biyu to ba shari'a bane kamar yadda muka ambata ta ka miƙewa mutun zai amma waɗancan biyun farko kafin akai ga hudu da sallama babu laifi mutun na iya zama ya tahiya babu laifi kuma yana iya miƙewa kawai ba tare da ya tahiya ba to amma a wajen na ƙarshe ukun nan abin da yafi shine kar ya zauna kwata-kwata bayan yayi guda biyu al-khamisa sura ta 5 yusalli 11 raka'a wannan ma raka'a 11 minha 8 raka'atin yayi 8 la yaqudu fiha illa fi thamina ba zai zauna ya tahiya ba sai a raka'a ta 8 ya tashahhadu ta 8 din zai matahiya wa yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallama yau manzon Allah salati thumma yaqumu sannan sai ya miƙe wala yusallimu kar ya sallame thumma yutiru bi raka'a sai ya wutri da raka'a kwaya 1 sun zama 9 kenan ko thumma yusallimu sannan sai ya sallame fa hadhihi 9 kaji 9 kenan thumma yusalli raka'ataini wa huwa jalis sannan ya sallaci raka'a 2 alhalin yana zaune as-sadisa sura ta 6 yusalli 9 raka'atin minha 6 la yaq'udu illa fi as-sadisa minha zai salla raka'a 6 ba zai zauna ba amin zai raka'a 9 in ya fara ba zai zauna ba sai a ta 6 summa yatashahhadu a ta 6 nan zai tahiya wa yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallama yau manzon Allah salati summa ila akhirihi har zuwa karshe ma zukira fil kayfiyati sabi'a kamar yadda aka ambata a kayfiya as-sabiqa wadda ta gabata ma'ana bayan wannan raka'a daya da yayi na tahiya amin bayan ya tahiya a raka'a ta 6 sai kuma ya miƙe ya kawo 1 ya zauna ya sallame sai ya biyo a zaune waɗannan su ne kayfiya guda 6 waɗanda zaka ga su din ne dai malam al-imamu ibnu qayyim ya faffasa su zuwa fiye da 6 ma'ana akwai mai 13 wanda za a yi ta bibbiyu masu tsawo bayan an yi biyu gajajjeru akwai mai 13 wanda za a yi 8 a haɗe sannan a yi 5 wutri akwai mai 11 bibbiyu wutri 1 akwai mai ainihin 11 hurhudu guda 2 da 3 akwai mai 11 wanda yake ainihin guda 8 a haɗe 1 makalar 8 ɗin nan sannan ai sallama sannan ai raka'a 2 a zaune sannan akwai kuma irin wannan amma mai raka'a 6 maimakon 4 ko 8 sai ai 6 a haɗe sannan sai ai tahiya sai a miƙe a kawo 1 sai a zauna sai ai raka'a 2 a zaune waɗannan su ne ya ce hadhihi hiya al-kayfiyatu allati sabatat an-nabiy sallallahu alaihi wasallama nassan anhu waɗannan su ne yanayin salloli guda shida na ainihin salatu tarawih ko ashan ko qiyamul layli wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nassi daga shi manzon Allah din wa yumkinu an yuzada alaiha anwa'ul ukhra zaka iya ƙara wasu nau'o'i wa zalika an yunqasa min kulli nau'in minha ma sha Allah ka iya rage daga cikin tara amin daga cikin takwas kamar da su shida ko daga shida kamar da su hudu ko daga hudu kamar da su biyu iya abin da Allah ya huwace maka hatta yaqtasira ala raka'atin wahida kai har ma ya kai ga sauran raka'a daya gel amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallama almutaqaddim saboda fadin manzon Allah da ya fada da aka ji a baya cewa fa man sha'a falyutir bi khamsin wanda ya so ya wutari da biyar wa man sha'a falyutir bi thalathin wanda ya so ya yi da uku wa man sha'a falyutir bi wahida wanda ya so ya wutari da ainihin wato raka'a daya gel duka ya halasta fa hadhihi alkhamsu wathalathu in sha'a sallaha bi qu'udin wahidin wadannan biyar da aka ce ko uku idan mutun ya so yayi su sallah da zama daya wa taslimatin wahidatin da sallama guda daya kama fi hadhihi kama fi sifati thaniya kama yanda yake ainihin siffa ta biyu wa in sha'a sallama baina kulli raka'ataini in kaso kuma kai sallama tsakanin ko wadanne raka'a biyu kama fi sifati thalisati wa ghairiha kama yanda yake a siffa ta uku da kuma ainihin wata daban wa huwa al-afdalu yin sallama bayan raka'a biyu shine ainihin wato yafi wa amma salatul khams wa thalasi biqu'udin baina kulli raka'ataini bidun taslimin falam najiduhu thabitan anhu sallallahu alaihi wasallama amma yin sallah raka'a biyar in zakai biyar kawai ko raka'a uku in zakai uku kawai ya zama tsakanin kowane ainihin zama da miƙewa an yi raka'a biyu a cikin biyar din nan ai sallama a sake yin biyu ai sallama ko kuma uku ai biyu ai sallama sannan ai daya ai sallama wa kullu raka'ataini bidun taslimi ma'ana ai tayya kai babu sallama falam najiduhu thabitan anhu sallallahu alaihi wasallama a dinga tayyar ba a sallama a cikin wutarin yace wannan ba a samu daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wal aslul jawaz abinda yake asali shine ya halasta lakin lamma kana annabi sallallahu alaihi wasallama qadnaha anil ittiyari bi thalasin anil itari bi thalasin yayin da ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan hani game da yin wuturi da raka'a uku wa allala zalika bi qaulihi ya kafa hujja kuma da cewa la tushabbihu bi salatil maghrib la tushabbahu bi salatil maghrib kar kusa tayi kama da sallar magriba fahina idin la budda liman sallal wutra thalasan min al khuruj an hadhihi al mushabaha wajibi ne ga wanda zai wuturi da raka'a uku yayi kokari ya fita daga wannan kamantakekeniya din wa zalika yakunu bi wajhaini ta dayan fuska biyu ahaduhuma fuska ta daya at-taslimu baina ash-shaf'i wal wutri yayi sallama tsakanin shafa'i tsakanin raka'a biyu da raka'a daya wa huwa al-aqwa wal afdal mala albani yace wannan shi yafi karfi kuma shi yafi falala wal akhar dayan siffan kuma alla yaq'uda baina ash-shaf'i wal wutri kar ya zauna gabaki daya a wajen shafa'i da wutri wallahu ta'ala a'lam yace Allah shi yafi sanin daidai jama'a kun ji waɗannan bayanai da muka ji ƙare-ƙaren su ko kuma summary na abubuwan da muka karanta daga Malam Muhammad Nasiruddin Albani a cikin wannan littafi nashi mai suna Fiqhu Qiyami Ramadan jama'a ina fata mun gane abinda ake cewa shine jama'ar Ahlus Sunna a duk inda suke to kamata yayi su samu ainihin wato yanayi wanda za su tsaya su darasci waɗannan kaifiyat kuma a rike su a ci gaba da aiwatar da su ba daidai bane a kale ma yanayi ɗaya kawai a ce kullun shi ake yana daga cikin kyakkyawar mutaba'a ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda tazo da ainihin ikhtilafu tanawwu tazo da abubuwa mabambanta to a samu musulmi yana nawwantawa yana kokarin kwaikwayen su ba wai ya dauki kwaya daya yayi watsi da sauran ba wannan yana daga cikin kyakkyawar mutaba'a ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai mallan yace faslu na'am shi da wanne ne kiyamu rabaran kuma wannan okay to ai sunan ne kawai kaga shi wannan an kara da lafazin fiqhu qiyam ramadan shi kuma wannan qiyam ramadan amma da abu daya ne wannan tasarrufi ne kawai na yan kasuwa wata kila ko kuma yanayin yanda aka buga amma dai shi abin da ya sa tafin suna kenan fiqhu qiyam ramadan dan haka ya ambata a cikin muqaddimar da yi eh din shi din ne dai kawai na'am Allah ya sa mu dace malan yace wa qad sabata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu kana yusalli ba'da al-witr rak'ataini jalisan tarata ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa yakan yi sallah raka'a biyu a bayan witri a zaune wa taratan yaqra'u fihi ma jalisan wani lokaci kuma yakan yi karatu ne a zaune fa idza arada an yarka'a san da yazo ruku'u qama sai ya miƙe faraka sai ya ruku'u yadda aka saba wa fi sahih muslimin an abi salama taqala sa'altu aisha radhiyallahu anha an salati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama faqalat kana yusalli 13 raka'a tace na tambayi yace na tambayi aisha game da sallar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama sai tace yana yin sallah raka'a 13 yusalli 8 raka'atin yakan yi raka'a 8 thumma yutiru sannan ya wutiri thumma yusalli raka'ataini wa huwa jalisun sannan ya raka'a 2 a zaune fa idza arada an yarka'a qama faraka idan yazo yin ruku'u a wannan sallah ta raka'a 2 sai ya miƙe ruku'u thumma yusalli raka'ataini bainan nida'i wal iqama min salati subhi sannan ya sallah raka'a 2 tsakanin kiran sallah da ta da iqama na sallah asuba wannan hadisi imam muslim ne ya fitar da shi kamar yadda malam ya ambata وفي المسند عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah raka'a biyu takaitattu bayan wutri alhalin yana zaune qala at-tirmidhi ruwiya nahwa hadha an aisha wa abi umama wa ghairi wahidin an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ruwaito wannan daga Aisha da Abu Umama da kuma wani wanda ba mutum ɗaya ba wato mutane fiye da ɗaya dukkaninsu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa fil musnadi an abi umama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kana yusalli raka'ataini ba'da al-witri wa huwa jalis lafazin Abu Umama shine al-Imam Ahmad ya fitar da shi cewa manzon Allah yana sallah raka'a biyu bayan witri a zaune yaqra'u fihi ma bi idza zulzilat yakan karanta sura idza zulzilat a raka'a farko da kuma qul huwa qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a ta biyu imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi da isnadi kikkiawa daga jama'a wannan abu ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya daga cikin ainihin wato hanya ta ahlus sunna mutum ya kyamaci abin da yake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tabarki ne na yan bid'a tafarki ne na batattu a ce maka gashi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kawo wani ta'awili ko wata magana ko wata shubha cewa kai lafiyar kalau kai dan me zaka zauna kai ba a ce ai haka a mazhabinku ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko to ibada ce imamu nau yake cewa duk abin da manzon Allah yayi ko ba a gano illa ko hikima da ke ciki ba dole ne ai mishi bayyana akai idan an gano illa ko hikima wannan ƙarin armashi ne amma dan ba a gane ba kar kai irin magana irin ta yan boko kace to what is the wisdom behind it me alfanin da ke ciki ina zauna tsayuwar da kai me alfanin ta an tambaye ka ba kana yi ne saboda manzon Allah ne yace ayi a tsaye ba to kuma shi yace ayi a zauna ko kuma yayi a zaune da haka ka bi manzon Allah kai ka huta sallallahu alaihi wasallama وروى الدارقطني ونحوه من حديث انس رضي الله عنه الامام الدارقطني شيما يفتر دا كوتنكوتين wannan daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda sai dai asalin isnadin bai inganta ba zai ya daukan shi dai a cikin shawahid da zasu kara tabbatar da wancan wa qad ashkala hadha ala kathir min an-nas wannan raka'o'i biyu da yake yi bayan ya gama witri to wannan ya rikita wasu da dama daga cikin mutane fa dhannuhu mu'aridan li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce wai wannan ya ci karo da maganar manzon Allah da yake cewa ij'alu akhir salatikum bil layl witra a cikin zancen da manzon Allah aka ruwaito daga gare shi al-Imam Ahmad da al-Imam ainihin Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sanya karken sallar ku a cikin dare ya zama shine wutiri wa ankara malikur rahimahullahu ta'ala hatayni rak'atayni ma malik ma yace sam bai yadda ai wannan sallah raka'a biyu bayan wutiri ba wa qala ahmadu al-imam ahmad yace la af'aluhu wa la amna'u man yaf'al man fa'alahu ni ba zan yi ba kuma ba zan hana wanda yi ba qala yace imam ahmad kenan yake ba da labari yace wa ankara hu malikun wa qala ta'ifa maliku dai yace kar ayi wasu kuma sun ce inna ma fa'ala hatayni rak'atayni liyubayyana jawaz as-salati ba'da al-witr wadannan rakawoyi guda biyu manzon Allah yana yin su ne sallallahu alaihi wa sallama dan ya nuna halaccin yin sallah raka'a biyu bayan witri wa anna fi'luhu la yaqta'u at-tanaffula kuma aikata hakan baya yanke nafulfulin da kai a ce ka lalata witrinka wa hamalu qawluhu suka dauki maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa ij'alu akhir salatikum bil-laili witran suka ce alal istihbabi shine abin da yake mustahabbi wa salatu rak'ataini ba'dahu alal jawazi yin sallah kuma raka'a biyu bayan witrin yana nuna halasci was sawabu bayan da ya kawo wadannan maganganu sai ya ce abin da yake daidai an yi kala a ce inna hatayni rak'ataini tujriyani majras sunna waɗannan rakawoyi guda biyu za a gudanar da su a magudanar wato sunnoni da ake yi ar-rawatib ka dauka yanzu kamar ita ma sallar witri wata salla ce mai zaman kanta tana da sunnonin da ake kafin ita to yanzu kuma ga sunnatuha al-ba'diyya yace wannan matsayin ya kamata a bata wa takmilul witri ko kuma kace cikon witri ne fa innal witra dan shi witri ibadatun mustaqilla zaman kanta take ibada ce mai zaman kanta wala siyama in qila bi wujubihi musamman ga waɗanda suke cewa witri wajibi ne fatajri rak'atani ba'dahu madra sunnatul maghribi min al maghribi daga rakawai guda biyu da ake bayan witri sai ka gudanar da su kamar da ake gudanar da sunnar raka'a biyu da ake bayan sallar magriba a matsayin magriba na witrun nahari amma kuma ana yin nafila bayan ta raka'a biyu to haka a matsayin witri na karshen sallar dare har ila yau ya halasta ayi raka'a biyu a bayan shi fa innaha witrun nahari ita magriba ita ce witrin rana wa raka'atani ba'daha raka'a biyun dake bayanta takmilul laha cikamakin ta ne fa kazalika raka'atani ba'da witrin layli haka nan raka'a biyu bayan witrin dare su ma cikamaki ne ga witrin wallahu a'lam Allah shi ya fi sanin daidai almuhimmu jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan sallah ko to kawai shikenan za a aikata babu wani tababa wannan ya halasta saboda manzon Allah ne yayi kenan waccan maganan da yace ku sanya sallar ku ta zama ta karshe tace witri to yana nufin asalin wato wannan sallah da aka yi a tsaye wannan kuma ta zauna wata abu ce daban ko kuma a ce ita wani bangare ne na witrin dan ana yin witrin da raka'a uku ai dan ka dauki daya ka hada da biyu ana nan daya uku فصل ولن يفض عنه صلى الله عليه وسلم انه قنت في الوتر الا في حديث رواه ابن ماجه با اكيايه daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wutri yayi addu'ar qunuti a wutri ba sai a hadisi guda daya wanda ibn maja ya ruwaito an ali ibn maymun ar-raqi haddathana makhlad ibn yazid qala an sufyana an zubayd al-yami an sa'id an abdurrahman ibn abzi an abihi an ubay ibn ka'b anna rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama kana yutiru ubay dan ka'b yace manzon Allah yana yin wutri fa yaqnutu qabla ruku'i sai ya kunuti kafin ruku'u wannan isnadi ne kyakkyawa malamai sun inganta shi duk da akwai wasu maganganu da akai akan wasu mutane a ciki amma cikakken ainihin ta hakiki shine isnadi ne kyakkyawa wa qala ahmad fi riwayat ibnihi abdullah al-imam ahmad a cikin riwaya da dan sa abdullah ya daga gare shi yace akhtarul qunuta ba'da ruku'i ni ina zaban ay qunuti bayan ruku'u wannan qunuti bayan ruku'u inda ya tabbata shine a cikin salloli wadanda suke na farilla idan ana qunuti don nazila amma a salloli wadanda suke na witri ana yin qunuti ne kafin ruku'u amma an samu kamar idan ka karanta a littafin na Albani ya kawo waɗannan bayanai game da cewa idan azumi ya raba akai cikin watan Ramadana akai azumi 14 wani lokaci an samu salaf suna tsawaita ainihin wato addu'a wutri fiye da yadda aka saba, to garin haka sai kuma suka maida wasu suna yi a bayan ainihin wato ruku'u, dan kai zama akwai ishtibahi tsakanin ruku'u din da kuma wato addu'a. Wannan ya halasta a lokacin da za a yi addu'a wutri mai tsayi, amma ba haka ba aslan abinda yake shine ana yin wutri ne a yi addu'an kunuti kafin ruku'u. Wannan shine tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai yake cewa akhtarul kunuta ba'da ruku'i inna kulla shay'in thabata an annabi sallallahu alaihi wasallama fil kunuti inma huwa fil fajr, domin abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kunuti shine wanda aka faɗa cewa yana yi a sallar asuba kamar yadda muka karanta a baya, lamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, bayan ya dago daga ruku'u. Wa qunutul witri, qunuti ko na witri akhtaruhu ba'da ar-ruku'i, ina ganin shi ma ayi bayan ruku'u. Wa lam yasihha an annabi sallallahu alaihi wasallama fi qunutul witri qablu aw ba'du shay, yace ni ban san wani abu da ya inganta game da qunuti kafin ko bayan ruku'u a cikin witri ba. Dan haka shi Imam Ahmad a wurin shi wannan hadisi bai tabbata ba, sai zama yayi kiyasi da abinda ake na qunuti lin nazila a bayan ruku'u, sai yace nan ma ayi haka. وقال الخلال الامام ابو بكر بن الخلال شي كما يتي اخبرني محمد بن يحيى الكحال انه قال لابي عبد الله في القنوت في الوتر چوا يا تنبئي الامام ابو عبد الله احمد ابن حنبل رحمه الله game da qunuti a cikin wutri, faqala sai ba da amsa yace laysa yurwa fihi an annabi sallallahu alaihi wasallam shay'un, babu wani abu da aka rawaito daga manzo Allah game da wannan. Walakin kana umaru yaqnutu fi sanati ila sana, amma dai Umar ya kasance yakan yi kunuti ainihin wato tsawon shekara guda yana kunuti. Wa qad rawa Ahmad wa ahli sunani min hadith al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu ma qala allamani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kalimatin aquluhunna fil witri. Hasan dan Ali dan Abu Talib sibtur rasul sallallahu alaihi wa sallam ya ruwaito daga ainihin wato manzon Allah, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mini wasu kalmomi waɗanda zan dinga faɗa a cikin wutri. In dinga cewa Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alaita. Wannan riwayar al-Imam Ahmad kenan da Tirmidhi da kuma ainihin al-Imam Abu Dawuda da isnadi wanda yake sahihi, har ila wa Ibn Hibbana ya fitar da shi da al-Imam al-Hakim. Wannan ita ce addu'ar da ake yi a kunuti ta ainihin wutri, ya Allah ka shiryatar da ni cikin waɗanda ka shiryar, Allah ka bani lafiya cikin waɗanda kake baiwa lafiya, Allah ka jibince ni cikin waɗanda ka jibinta, ya Allah ka sa mana albarka a cikin abin da ka bani, ya Allah ka tsare ni sharrin abubuwan da ka ainihin wato kadarta, Allah babu wanda yake iya yin kaddara sai kai, babu wanda zai kaddara in ba kai ba ya Allah, kuma babu wanda ya isa wulakanta wanda kake jibinta, ya Allah wanda ya albarkatu ya daukaka. Zadal Nasa'i zadal Baihaqi wan Nasa'i wala ya'izzu man adaita, can innahu la yadhillu man walaita wala ya'izzu man adaita, anan akai wannan karin, kuma babu wanda zai girmama idan ainihin Allah baka kaunar shi. Wannan ma ziyada ce ingantacciya jama'a. Wa zada an-Nasa'i fi riwayatihi, a riwayat Imam an-Nasa'i ya kara wa sallallahu ala an-nabi, sai dai wannan karin kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa bata inganta ba, kara wannan salati a haka. Sai dai an samu salaf kamar yadda ainihin wato Malam Albani ya kawo a cikin wannan littafi nashi, da littafin ainihin wato salatu tarawih, cewa idan azumi ya raba ya kai 14 aka shiga daren 15, to an samu limamai a cikin magabata bayan sun yi wannan addu'a sukan kara da salati cikakke, salati Ibrahimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin su yi ruku'u. Wannan ya tabbata kamar yadda ainihin malamai suka kawo. وزاد الحاكم في المستدرك وقال الامام الحاكم يا قارا a cikin musadrak yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi wutri idha rafa'atu ra'si wa lam yabqa illa as-sujud, manzon Allah ya koya mini nayi wannan addu'a a cikin wutirina idan na dago ya zama babu abin da ya rage mini sura sujuda. Wannan riwaya ita ma tana da matsala cewa sai an dago, malamai sun ce shazi ne. Warawahu ibn Hibban fi sahihi wa labzuhu samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u, alafazan shi kuma yace naji manzon Allah ne yana yin addu'ar, ba ni ne ya koya mu in yi ba. Haka ake wannan addu'a jama'a, ana daga hannaye ayi wannan addu'a, kuma ba daidai bane a dinga rera ta kamar yadda ake rera tilawa alqur'ani, domin ba matanin alqur'ani bane. Alqur'ani shine aka samu maganganu ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan rera shi, akan karanta shi da ainihin murya mai dadi, akan jan maddojin sa. Amma waɗannan addu'o'i da ire-iren su ba daidai bane a dinga rera su yanda ake rera alqur'ani. Za a karanta ne gaba gaba cikin natsuwa, babu laifi idan liman ne yake yi tare da mamudin sa su dinga yi mishi amin amin a duk sanda ya numfasa a wata gaba. Ba daidai bane ko mutane su debo addu'o'i iri daban-daban su caccakuɗa a cikin waɗannan kalmomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su rage su ƙara su canza, wannan ma ba daidai bane. Sai mutum ya takaitu akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, idan dai ya ishi manzon Allah bauta Allah ya ishe ka kai ma ka bauta wa Allah da shi matukar kana kaunar gaskiya, ba mai zakewa bane kai. Allah ya sa mu dace. Na'am. 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 Shi ma malamai duk suna yi. Ya zo malamai sun ba da fatawoyi akan ƙara addu'o'i din. Amma cakudawa ne ba a so a cikin waɗancan kalmomin mutum ya cakuda da wasu addu'o'i ko ya rage wasu kalmomi, shi ne ba a so. Ko kuma tsawaitawa wanda ya wuce na al'ada ko rerawa, waɗannan su ne abubuwan da malamai suke kyamatarwa. Amma abin da ya fi natsuwa jama'a a takaice akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana akai, don duk waɗannan maganganun malamai ne su ne suke yin kayan su, kaga kan tafi ne babu nasi. Na'am. So daya wadatar, so dayan aka karanta ta ya wadatar insha Allah. Qala at-Tirmidhi wa fil bab an Ali radiyallahu anhu wa hadha hadithun hasanun la na'rifuhu illa min hadha al-wajh min hadith Abi al-Hawra al-Sa'd wa ismuhu Rabi'ah ibn Shaybana wa la na'rifu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunut fil witr shay'an ahsana min hadha intaha. Yace Tirmidhi bayan da ya kawo waɗannan maganganu sai shi kuma sai ya ce, ya ƙara da cewa akwai wasu maganganu da aka ruwaito game da wannan mas'ala daga Ali dan Abu Talib, kuma wannan hadisi ne kyakkyawa, ba mu san shi ba sai ta wannan hanya, ma'ana hanya ce garibiya kenan ta Abu al-Hawra al-Sa'di wanda sunan shi Rabi'ah ibn Shayban, kuma ba a san wani ya ruwaito wani abu da ya fi nashi inganci ba a wannan mas'ala. Wal qunut fil witr mahfuzun an Umar, an ruwaito daga Umar dan Khattab cewa yana yin kunuti a witri, wa ibn Mas'ud da sahabi Abdullah dan Mas'ud, war riwayatu anhum asahhu bil kunuti min al kunuti fil fajr, an samu riwaya ingantacciya daga gare su wadda tafi waccan inganci dangane da kunuti a sallar asuba. Wa riwayatu an annabi sallallahu alaihi wasallam fi kunuti al fajr asahhu min al riwayati fi kunuti al witr, haka nan daga manzon Allah ma akwai riwaya ingantacciya dangane da al kunuti a cikin al fajr fiye da ingancin wannan take magana akan al kunuti a cikin witri. Wallahu a'lam. Allah shi ya fi sani daidai. A can baya mun tattauna gaba ɗaya game da wannan mas'ala da tabbatar da cewa kowanne ga mahallinsa ga yadda ake yinsa. Wa qad rawa Abu Dawud wa Tirmidhi wa An-Nasa'i min hadisi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrihi. Al-Imam at-Tirmidhi, al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi suka rawaito cewa daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a ƙarshen wutirinsa, ma'ana ko dai a cikin sallar ko kuma bayan sallar, kamar yadda duk malamai sun fassara haka, yakan ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsik. Wannan addu'a malam ya kawo ta ga fassarar ta, Allah ina roƙonka ka tsare ni ta hanyar ainihin yardarka, ka tsare ni daga fushinka, ta hanyar lafiyar da kake bayarwa ya Allah da kuma ceto ko kuma zaman lafiyan da zaka bani a lahira ka tsare ni daga ukubarka ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga ainihin kanka ya Allah ba zan iya kididdige yabo gare ka kamar yadda kai bawa kanka ba wa hadha yahtamilu annahu qabla faragihi minhu wa ba'dahu yace wannan yana yuwa a ce yana yin ta ne kafin ya gama wutur a cikin tahiyya kenan misali ko a cikin addu'a wutur wa ba'dahu ko kuma bayan wutur wa fi idar riwayati an-nasa'i kana yaqulu idha faraga min salatihi wa tabawwa'a matja'ahu a wata riwaya ta imamu an-nasa'i aka ce yana yi ne bayan ya gama sallar gaba daya ya koma ya kishingida a makwancinsa wa fi hadhihi riwaya a wannan riwaya aka ce la uhsi sana'an alayka walau harastu bazan iya kididdige yabo gare ka ba koda nayi kokarin haka din wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala dhalika fi sujudi kuma ya tabbata wannan addu'ar bayan da kaji anan gashi an kawo inda ya tabbata manzon Allah na yin ta bayan an gama sallah gaba daya to kuma ya tabbata ha ila yana yin ta a cikin sujuda fala'allahu qalahu fi salati wa ba'daha ta yi kenan yana fadan ta a cikin sallan a cikin sujuda wa ba'da hada kuma bayan ya idada sallah duk ya tabbata kenan za a iya cewa hakan yana faruwa wa sabata anhu sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala dhalika fi sujudi fala'allahu qalahu fi salati wa ba'daha wa dhakara al-hakim fi al-musadrak min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma fi salati an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama witrihi thumma awtara ya ambata a cikin ainihin al-imam al-hakim ya ambaci hadisin abdullahi dan abbas game da sallar manzon Allah da witrin sa yace thumma awtara sannan sai ya witri falamma qada salatahu da ya gama sallar sa sami'tuhu yaqulu sai naji yana wannan addu'a yana cewa Allahumma ja'al fi kalbi nura wa fi basri nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li yawmal liqa'ika nura wannan hadisi al-Imam al-Hakim ya fitar da shi da isnadi ingantacce manzo Allah yana addu'a yana cewa Allah ka sanya mun haske a cikin zuciyata ka sanya mun haske a cikin idona ka sanya mun haske a cikin ganina ka sanya mun haske ta dama na ka sanya mun haske ta hagu na Allah ka sanya haske a gaba na ya Allah ka sanya haske a baya na Allah ka sanya haske a sama na Allah ka sanya haske a kasa na Allah ka sanya mun haske ran da zan gamu da kai qala quraybun wa sab'a wa sab'in fil qunut yace wasa ya ambaci abubuwa bakwai a cikin ainihin kunutun sa su ne ga sunan zuciya ido gani sama kasa gaba da baya falaqitu rajulan min waladil abbas yace sai na gamu da wani mutum daga cikin ƴaƴan jikokin gidan abbas fa haddathani bihinna sai ya bani hadisin da waɗannan guda bakwai din fa zakara sai ya ƙara da lahmi wa dami wa asabi wa sha'iri wa bashari Allah ka sanya haske a cikin nama na da jini na da jijiyata ita ce asaba nav jijiya mai kai jini wa sha'ari da gashi na wa bashari da fatar jikina wa zakara khaslataini ya sake ambatan kuma wasu siffofi guda biyu wa fi riwayatin nasa'i fi hadha alhadisi wa kana yaqulu fi sujudihi a riwayar nasa'i a wannan hadisin aka ce wannan addu'a a cikin sujuda yake yin ta ma'ana ita ma kamar addu'a da ta gabata wani lokaci yana yin ta a sujuda wani lokaci kuma yana yin ta a cikin azkar da yake yi bayan ya gama sallah wa fi riwayatin li muslimin fi hadha alhadisi fa kharaja ila as-salati yani salatu as-subh sai ya fita zuwa sallah asuba wa huwa yaqulu yana tafe yana yin wannan addu'a fa zakara hadha ad-du'a wannan addu'a yana yin ta ne a riwayar muslim alhalin yana kan hanyar zuwa sallah asuba wa fi riwayatin lahu aidan a wata riwaya ta shi ha ila yau wa fi lisani nuran waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura Allah ka sanya haske akan halshina Allah ka sanya haske a cikin zuciyata Allah ka girmama haskena wa fi riwayatin lahu a wata riwayar kuma ta imamu muslim ha ila yau yace waj'alni nuran Allah ka sanya ni ma na zama haske ga wasu wannan duka addu'o'i ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu tsarki da inganci waɗanda kuma duk wani abu da kake nema a duniyan nan ko a lahira in ka kalla zaka tara manzo Allah ya riga ya sanya su a ciki ba dole sai ka ji ya ambaci sunan abin da kake so bi zatihi ba amma haske da Allah ya saka maka gaba da baya sama da ƙasa cikin zuciya akan harshe akan ido da kowane ne kaga al'amari ya riga ya gama haskaka kenan gare ka gabaki daya Allah ka sa mu cikin wannan haske na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zakara abu dauda wannan sa'i min hadisi abi ubay ibn ka'b bin qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil witri manzon Allah ya kasance a sallar witri yana karanta subbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad wadannan sune idan yana witri da raka'a ukun karshe din nan yakan karanta subbih isma rabbikal a'la a raka'a ta farko qul ya ayyuhal kafiruna a raka'a ta biyu qul huwallahu ahad a raka'a ta uku ta karshe wannan kamar da muka karanta a baya malamai sun yi bayanai akan fawaid da ke cikin musamman karanta qul ya da qul huwallahu ahad a matsayin su na surori guda biyu da suke magana akan tauhidi qul ya tana magana akan tauhidil amal yayin da ita kuma qul huwa tana magana akan tauhidi na zuci abinda zaka kudirce game da Allah wancan kuma cewa ba zaka aikata komai ba sai abinda Allah ya yarda ka aikata ba zaka aikata irin addinin kafirai ba kafirai ne suka bi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ayi alliance yazo ayi interfaith yau ya bauta wa gunkin su su kuma gobe su bauta wa Allah shi dan dama su a kasar Makka ba wai sun hana wani addinin da ya ga dama bane kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Makka budadden gari ne da kowa yake yin abin da ya ga dama akwai masu tsantsar bautar gumaka akwai wanda suke gumaka tawaye akwai wanda suka shiga addinin nasara abinda kawai suka samu matsala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa da yi sai kowa ya daina nashi ya dawo ya bi gaskiya sai suke cewa aja'al al-alihata ilahan wahida to tana ne suka ce to abinda za a yi mun yadda ka ci gaba da bautawa Allahnka amma mu ma za mu ci gaba da yi muna hadin kai tsakankanin juna irin yadda ake wannan addini na ƙarya yanzu na interfaith shine Allah ya sakar da qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna san ba zai yi ba har abada na bauta abin da kuke bautawa sai kuma tura na wani zai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzo Allah ka siffanta mune wai Allah mutumin wani gari ne su waye dangin shi shine aka sokar da qul huwallahu ahad cewa Allah kwaya ɗaya ne gel bai da dangi bai da mata bai da ɗa bai da duk wani abu da kake tsammani irin da mutane a wuta ba kauye wai sai an ga mashi irin dangin Allah da irin mutanen garin su yana cikin sayin muslim to sai zama wannan surori guda biyu sune wato surori waɗanda suka fi takaituwa wajen bayani akan asalin aqidar game da aiki game da ainihin abin da za a kudirce a zuciya to manzo Allah yana yawan karanta su dan maimaita muhimmancin aqida da tsayawa akan bauta Allah shi kadai a wajen ayyuka da kuma abin da za a kudirce a zuciya sai ta kuma sabbe wato dan bayani akan tashin alkiyama dan bayani akan cewa duniya nan za ta kare dan bayani akan cewa wannan duniya ba wurin zama bace shine manzo Allah yake cike sallolin shi da waɗannan surori yana arashi yana tuna wa kanshi da mutane abin da zai faru a ainihin ƙarshen rayuwa Allah ya tsare mu malam yake cewa thumma fa idza sallama qala idan ya sallame sai ya ce subhanal malik al quddus thalatha marrat idan ya sallame yakan ce subhanal malik al quddus subhanal malik al quddus wa yamuddu biha sawtahu fi thalitha wa yarfa in yazo ta uku sai ya tsawaita muryarsa kuma ya daga murya ma'ana in yace subhanal malik al quddus subhanal malik al quddus sai kuma yace subhanal malik al quddus sai ya daga murya kuma ya ja madojin jama wannan duka karatun fa yadda manzon Allah yake ne wanda da yake so Allah ya kalli aikin shi ya karba su sai irin waɗannan fa sai ka kwatanta ba wai kawai da kaji ana yi a garin ku ba wai da kai ka saba ko kake ganin ya dace ayi ba waɗannan duka ingantattun hadisai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda sahabbai suka tsaya suka nakalta sannan suka karantar da duniya cewa ga yadda manzon Allah yake dan kowa yayi kokari yayi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai ban mamaki kaji mutum wai ana karantar da hadisai ana cewa ga yadda manzon Allah yake wai sai ya samu kunci a cikin rayuwarsa yace an raina suwani ko ba a kyauta ba wannan akwai alamar ko dai tsabaragen jahilci jahilci in the sense that bai san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da muhimmancin biyayyarsa ba ko kuma in ya san wannan to babu mamaki akan bata ko zindikanci a cikin ayyukansa wanda ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alakar da manzon Allah yake da ita da tsiran mutane idan sun bi manzon Allah da kuma rashin tsirarsu in ba su bi manzon Allah ba to bai kamata mutumin da ya san haka yaji wani kaikayi a ransa idan aka ce abu manzon Allah ba وما كان للمؤمنين ولو من إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ذا نسوشن برجك ذاك بيدات مسلمي كوكما ما وند أكيد شو أهل السنة يجي ونت أبنن أرايوسا جمد وطنن أينه أوباد أكي كرنت واد جمنزن الله صلى الله عليه وسلم با. الله يسلم وهذا لفظ النسائي وذات الدار قطني رب الملائكة رب الملائكة والروح معنى سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح يكن تشكي دوانا كما إنغا تشنكاريني الإمام أينهم واتو دار قطني يفتد شيد إسناري إنغا تشي إن شاء الله وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم yuqatti'u qira'atahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsitsinka karatun sa aya aya wa yaqifu inda kulli ayati yana tsayawa ya numfasa a ƙarshen kowace aya fa yaqulu sai kaji ya ce alhamdulillahi rabbil alamin wa yaqifu ya tsaya ya numfashi sannan ya ce arrahmanir rahim ويكفو سنن يتاي نمفاسا سنن يسكي cewa مالك يوم الدين haka sabai suka to jama'a karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanat qira'atuhu maddan inji ummu salama cisa jama'a ba daidai bane abinda mutane suke yi na cinye ayoyi da rashin numfasawa da tunanin wai suna sauri su sauka wannan jama'a ba daidai bane za ku ji bangan da zai yi wanda za su baka tsoro anan kuma ɗan uwa su koma su karanta maganganun da Imam An-Nawawi a cikin littafin Azkarun Nawawiya game da waɗannan masaloli karatun Al-Qur'ani koda kana ganin wai wasu ayoyi sun yi alaka da junan su wajen ma'ana abinda yake daidai shine ka tsaya akan aya dan ba kai aka saukar wa da bayanin ba Allah ce wai wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun saukar maka da azzikr malamai sun ce azzikir anan bayanan su hadisan litubayyana lin-nasi ma nuzzila dan kai mutane bayani dalla dalla game da abinda aka saukar can anzala ilimin da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma nazzala qur'anin da aka saukar kadan 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 dan aka ce nazzala shine wanda aka saukar kadan kadan gashi nan alif lam mim anzala alayka nazzala alayka kitaba bil haqq kadan kadan kenan wa anzala at-taurata wal injila su anzala ne duka aka wasu lokaci guda ake ba annabawan amma qur'ani fa nazzala alaykal kitaba yau aya daya gobe sura wata rana aya biyar wata rana ma akwana biyu ba saukar ba sai wani abu ya faru a saukar a ce an soke wancan to shine nazzala to kaga da yace anzala wa anzala wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da bayanai mun baka ilimin bayanan abinda zaka yi mutane litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan ka musu bayanin abinda aka saukar musu malam albani nasiruddin a cikin littafin manhajus sunna fil islam yace bayanin da Allah yace manzon Allah yi kala biyu ne bayanu tilawa da kuma bayanu ma'anat tilawa bayanin tilawa shine ya za a karanta ina za a tsaya ina ne ba za a tsaya ba ina ne akwai bismillah ina ne ba bismillah ba ya ake ta'awizi ya ake yin madda duka manzo Allah ya karantar da waɗannan da kuma bayanu ma'anar tilawa shine a cikin ayyukan sa da maganganun sa da tabbatarwar sa duka ya koya wa mutane da za a aikata alqur'ani kuma Allah cikin hikimar sa da iyawar sa manzo Allah ya mutu babu wata aya qur'ani da bai aiki da ita ba balantana ce yanzu an samu sabani akan ai wannan ayar ba ta aiki da ita ba misali yanzu mu a nan Najeriya akwai ayoyin da dama ba ta ba aiki da su ba irin ayoyin da suke magana akan kashe masu abin nan wanda ya kisa irin zana barayi amin yanke hannun barayi da zane mazinata da makamantansu wa ya ta ba aiki da su to shi manzo Allah bai mutu ba sai da ya aiki da su gaba daya sai da Allah ya kawo yanayin da za a aiki da su dan haka ba wata aya da za a ce wannan tunda dai annabi bai aiki ta ba to kowa ya kawo fahimta shi game da fasara babu wannan aya
cikakken babu ita a cikin alkurani jama'a komai da kake jin zafin ta sai da manzo Allah yayi aiki da ita Aisha ta bada labari cewa da zai yi annabi ya koye wani abu a cikin karatu da ya koye fadin Allah da yake cewa falan ma kada zaidun minha wa taran zawajnaka bi koye wannan ba sai da yayi aiki da ita sai da yayi aiki sai da aka samu wanda ya sata aka yanke mai hannu an samu wanda ya sha giya aka mai bulala an samu wanda ya kisa aka mai kisasi an samu wanda ya zina aka mai haddi na kisa duka an samu ira cikin hadisi alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha hakanin dukkanin ayoyin da suke magana akan sifat da hukunce hukunce da al'adu da zamantakewa da akhlaq duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gansu aikata game da shi kana khuluquhul qur'an in kana so ka san meye halayen shi karanta alqur'ani shine document da ke bayani akan asalin siffar manzon Allah da ayyukan shi da al'adun shi da tarbiyarsa wannan shi yasa jama'a aka samu yanayi wanda qur'ani in dai ka ji mutun ya kyamace shi to sai dai in Allah ya riga ya ba mai zuciyar shi da kafirci amma waɗannan arna mutanen yamma turawa daga cikin su da suka karanta alqur'ani da zuciya warkakkiya mai neman gaskiya to suna da saukin su bi gaskiya musamman mata da talakawa da jahilai da sauran mutane waɗanda ba azzalumai ba zaka ga da zaran sun karanta kana bin tarihin mace ce ta sha wahala a hannun iyayenta ta sha wahala a hannun mijinta ta sha wahala a hannun ƴan uwanta sai ta samu qur'ani sai ta karanta a cikin turawa suna samun kansa wannan yanayi sai su ji yadda qur'ani ya girmama mace ko ina ana cewa ayu mace kaza kar a bari kar ma a bari la tahzani Allah la tahzani gashi nan ko ina menene ayi take cewa magana akan uwar annabi Musa taqarra ainaha wa la tahzan idan ta ji dadi kar kuma ta yi bakin ciki ba a san mace ma ta shiga bakin ciki sai addinin Allah ne kawai yake wannan to sai su ji dadin abu sai su ce to wannan ya san mutuncin al'umma kenan to shine halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya san darajar mace wannan babu addinin da ya girma mace irin addinin sa wannan ya faru ainihin game da alqur'ani to da haka idan ana so a gane ya za a karanta alqur'ani shine sai a koma a duba yaya annabi da sahabbai suka karanta yadda suka karanta din nan ko to shine daidai sai aka ruwaito cewa ba sa hade ayoyi to da haka hade ayoyi ba daidai bane koda kuwa kana ganin kai a wurinka wannan ayar ragowa abinda ke cikin aya ta gaba yana da alaka da waccan ba daidai bane ka hade ka ainihin tafi ka ce wai sufi Ibrahim wa Musa sai ka hade da me na bayan inna hadha la fi sufi al-ula to sai ka tsaya sannan ka ce sufi Ibrahim wa Musa kar ka wuce saboda mene saboda haka manzon Allah yake karantawa yana tsayawa a ƙarshen kowace aya jama'a mu gane wannan malaman islamiya da malaman hadda da masu koyar da mata ya kamata su canza yanayin tajwidin da suke koya wa ayyan mutane suna karantar da abubuwa waɗanda suke sun saba wa manhajin annabta kuma ƙarƙashin karatu na ahlus sunna wannan kuskure ne shi yasa mu anan darul hadisi jama'a muna da bangare na hadda shine darubun kasirin yana gudana ne ba yadda mutane suka saba ganin ana hadda ba ma'ana haddan alqur'ani ba shine kawai haddan matanin ayoyin alqur'ani kawai ka hade su ba ba shine haddan alqur'ani ba haka muna cin sarraf yake ba tana tafiya ne haddan tare da haddace matanin haddace ma'anonin da ke cikin matanin sanin hukunce hukuncen da ke ciki da kuma aikata su yadda suke a addini gurgurdan iyawa amma bai yiwa kawai mutum yazo ya haddace alqur'ani sai ya zama shi da qur'ani kawai inda ka san kaset ne bai sa abin da ke dauke da shi ba zaka ji mallan zai bayani akan cewa wannan ɗaya daga cikin mutane kala hudu wanda aka ba wa qur'ani ba a ba shi aiki da qur'ani ba akwai wanda aka ba shi imani da qur'ani ba a ba shi alqur'ani ba akwai wanda Allah yake hada mishi duka biyu ga qur'ani ga aiki da shi akwai kuma wanda Allah yake haramta mai duka biyu babu qur'ani kuma babu aiki da shi kamar yadda manzo Allah ya kwatanta a cikin hadisin zamu zo mu ji hadisin da ya kwatance akan haka misalin mu'mini mai karanta alqur'ani yana aiki da shi da kuma misalin mu'mini wanda baya karanta alqur'ani amma yana aiki da shi da kuma misalin mu'minin da baya karanta alqur'ani kuma baya aiki da shi da kuma misali na ƙarshe shine na wanda ba ruwan shi da alqur'ani balantana aiki da shi duk zai buga mana waɗannan misalan in Allah ya so wa zakara az-zuhri anna qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanat ayatan ayatan Zuhri ya ambaci cewa kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance aya guda guda ne, wa hadha huwa al-afdal, wannan shefu falala, wal wuqufu ala ru'usil ayati wa in ta'allaqat bi ma ba'daha, a dinga tsayawa a ƙarshen kowace aya koda kuwa aya tana da alaka da abin da ke bayanta. Wa dhahaba ba'dul qurra'i ila tatabbu'il aghradi wal maqasid, wasu qurra'u suka tafi akan cewa a dinga bin al-aghrad, manufofi, wal maqasid, da ainihin ma'anonin da ke cikin ayoyin, wato inda ya kamata a tsaya shine inda ma'ana ba za ta kare ba, koda ƙarshen aya ne koda tsakiyar aya ne, inda ko za ta kare to koda ƙarshen aya ne a wuce, yadda galibin masu karatun nan suke ai takkan gaba ana baya. To wannan kaji yace wasu qurra'u, wance kuma kaji yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tun daga nan za ka gane bambancin kimar ainihin maganganun ko. Wal wuqufu inda intihaiha, a dinga tsayawa inda ma'anoni suka kare, wattiba'u hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi aula, amma dai bin shiriyar manzon Allah da bin tafarkin sunnar sa, wannan yafi ainihin muhimmanci, yafi dacewa. Shi ne zaka ji kullum muna yaban ire-iren waɗannan malaman jama'a, malamai ne na sunna waɗanda aikin su da maganganun su ya tabbata a bisa abin da ya bayyana cewa suna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna bin sunnar sa, malaman hadisi, malaman fiqh, malaman tafsiri, malaman lughal arabiyya. Shi yasa a cikin aqidar mu akwai yaba musu, akwai kaunar su, kamar yadda malam Tahawi ya ambata, muna son malaman fiqh da malaman hadisi da malaman tafsiri, malaman alkhairi ne, muna kaunar su, muna zargin wanda yake zargin su ko yake ainihin wato aibata su, dan mutanen kirki ne. Yanzu wannan laifin me yayi? Gaskiya ya fada, yace ga wanda aka rubuto daga manzo Allah, ga wanda wasu makaranta suka fada, sai yace amma bin nan manzo Allah shi yafi. Wa mimman zakara zalika al-Baihaqi fi shu'abil imani wa ghairihi, daga cikin wanda suka ambaci waɗannan maganganu akwai Imam al-Baihaqi a cikin littafin shi mai suna Shu'abul Iman, da shi da wasu ainihin wato malamai, warad jahal wuqufa ala ru'usil ayi wa in ta'allaqat bima ba'daha, shi ma da ya kawo maganganun nan ya kawo tarjihi cewa a tsaya akan ƙarshen ayoyi din nan koda kuwa suna da kama da junansu. Wa kana sallallahu alaihi wasallama yurattil surata hatta takuna atwala min atwali minha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana rera karatun sura har ka ji kaman ta fi tsawon wadda ta fi tsawonta, ma'ana zai karanta sura wadda take da aya 100 sai ya dinga jan maddojinta yana rera ta har ka ji kaman ta fi tsawon sura mai aya 150. Ina ba ta mun gane wannan jama'a. Wa qama bi ayatin yuraddiduha hatta sabah, ya taba yin qiyamul layli da wata aya yana ta maimaita ta har asuba ta yi, wancan da aka ambata kenan a baya, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wa qad ikhtalafa an-nasu fil afdal min at-tartili wa qillati al-qira'a wa aw sur'ati ma akathat al-qira'a ayyuhuma afdalu ala qawlaini, yace malamai sun yi sabani game da mutun ya dinga karanta qur'ani dalla dalla amma ya karanta kadan, ko kuma ya karanta a gurguje amma ya karanta da yawa, ayyuhuma afdalu, wanne yafi, karantawa ka tara karatu da yawa ko ku karanta kadan amma ka bin manhajin nubuwa wajen karantawa, wanne yafi? In ji malamai ala qaulaini, wasu suka ce wannan, wasu suka ce wancan. Fa dhahaba ibn mas'ud wa ibn abbas radiyallahu anhuma wa ghayruhuma, an samu cikin sahabbai Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda ga baki dayansu, su da wasun su cikin malamai, ila anna tartila wa tadabbura ma aqillatil qira'ati afdalu min sur'atil qira'ati ma kasaratiha, suka ce takaita karatu kanai kana tadabburi kana fahimtar me qur'ani yake cewa, kana bi da zuciyarka yafi falala fiye da saurin karatu a gurguje da yawa na banza, kaji malamai cikin sahabbai jama'a, kaji fata wasu. Wahtajja arbabu hadha alqawl bi anna almaqsud min alqira'ati fahmuhu wa tadabburuhu, waɗanda suke kan gaba cikin wannan zance suka ce hujjar su saboda abinda ake nema game da kanta alqur'ani shine fahimta da kuma bibiyan ma'anonin sa, kanai kana tsinkayen ma'anarsa, shine tadabbur din. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, an saukar da shi mai albarka dan mutane su tsaya su natsu in suna karantawa, shi yasa yake da albarka, ma'ana kullun idan kana karantawa yana raya maka zuciyarka, zaka yi ta karanta ayoyi da dama da ka haddace su ka ji su ka ji su wata rana kawai sai ka ji wani sabuwar wata fa'ida wani sabon ilimi wani ainihin hikima dake ciki wanda da baka tsinkaya ba shine albarkar dake ciki din wanda yake yi a guje ba zai ji wannan ba jama'a yanzu da ma koda irin awwa da ake kalla na shirme ko ake saurare idan kana sauraron waka akan radio in ka sanya ta high speed me zaka gane zaka iya jin awoyi da dama lokaci kankani in ka saka ta a high speed ko film ka saka shi ta gudu yana forwarding ko za ka gane abinda ake yi shi ma da shirman banza kenan ma ba fahimtar da zaka mishi ba sai daya da fahimtar wanda yake kalla a hankali yana yana kallon shi yana tunani ba in zai tashi ya dakatar in ya dawo ya sa replay ya ci gaba ba zai yi ba dai ba ko to in ya zama manufa alqur'ani ba shine ai ta saukewa ana dawowa ai ta saukewa ana dawowa ba manufarsa ita ce mene a karanta a fahimta manufa a fada kuma ya aiki shi sa har su ainihin lajnatul ifta ta su malam bimba sun bada fatawoyi akan waɗannan abubuwan daga cikin maganganun da suka yi wannan ya tunawa shine suka nuna karhanci da kyamatar da musulmai akan bikin saukar alqur'ani a ce an sauka alqur'ani sai an yi biki ce saboda ai karanta alqur'ani da sauke shi addini ne dan me kai addini kana neman lada a wurin Allah zaka zo kana yayatawa kana biki cewa ka sauka ma'ana ya kamata in kai sallah ma ta azhar ka fito kai mata biki kenan in ka sauke azumin ramadana bayan bikin sallah da Allah shirata ka fito kai wani biki na musamman cewa mu mutanen wannan anguwa duka mu mun yi azumi ba wanda ya sha jama'a ku zo ku taya mu murna irin wannan da yake a islamiya a tara mutane a ce wannan da wanda sun sauka wannan da wanda sun haddace a zo su yi karatu a samu sarauni duk suma malam bin baz a cikin fatawoyinsu suka ce wannan ba daidai bane din da har a makkan fa ana yi ba wai anan bane kare har a makka zaka je kaga an ce makaranta kaza tana bikin yayi dalibai guda kaza suka ce wannan abinda aka yi dan bauta Allah to ana kuma yayata shi ga duniya to kenan jama'a qur'ani karanta shi bauta Allah ne bautar tana cikin karanta shi da haddace shi da aiki da shi to ya za a aiki da shi ba zai amfince shi ba to ya za a fahimce shi in ba a karanta shi dalla dalla ba dan haka wajibi ne kenan a karanta shi dalla dalla dole jama'a sai mun canza dariƙar da muke haddatar da yara qur'ani da gaskiya abinda za a canza wajibi shine a sanya musu harshen alqur'ani su iya shi a koya musu arabiya wanda ta ba su daman wato su haɗi ma'anonin in ana karantawa su ji suna gane me ake cewa ya akai dukkaninmu muka iya english ta yadda in ana koyarwa aji muna ganewa a TV muna ganewa a jarida muna ganewa duk inda muka ji ana english muna ganewa amma sai mutum musulmi ya ji ana karanta qur'ani ba bai ma inda ka san ana yin faransa bai san abin da ake yi ba sai wani ya je makka ma wai ya ga mutane suna kuka ya dinga tuhuma wai me yasa suke kuka saboda shi bai san abin da ake faɗa ba ce wannan ko an mai satani yake kuka saboda shi dan duniya ne an sace mai abu ne ko zai iya kuka to yana da gaskiya abin da za a sanya ma dalibai jama'a masu hada alqur'ani shine a koya musu yaran larabci irin na alqur'ani su iya shi tun farko tukunna sannan kuma wannan yana taimakon akwai kurakuran da idan mutum yana yi a hadda daga zaran ka ji su ka san rashin sanin abin da yake faɗa yasa yake faɗa su akwai kurakuran da dama in kana sauraron ƴan musabaka dinnan da waɗannan alamomi na ƙarshen duniya zaka ga